بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 20 ga watan Rabi'ul Awwal hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 5 ga watan 10 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin wato al-Bukhari Masjidul Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya dunkule shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 17 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa tattaunawa game da abin da ya shafi sallar Juma'a inda aka kawo wasu abubuwa da Juma'a take bantu da su sabanin wasu ranaku yana daga cikin abin da muka karanta tafiya zuwa sallar Juma'a kowane taku ladan shekara guda tsayuwar dare da kuma azuminta sannan sallar Juma'a tana kankare zunubai sannan a cikin ta akwai wata sa'a ta amsa addu'a sannan mun karanta irin sifar hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sifatul khatib wato sifar mai yin huduba sai muka ji yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin huduba shine idanunsa kan kada su yi ja muryarsa kan daga fushinsa kan tsananta kamar wanda yake wato wa'azantar da rundunar yaki sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita huduba yana kuma tsawaita sallah sannan hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi wato fadakar da mutane da jan hankalinsu akan shikashikan musulunci da shari'o'in musulunci umarni da hani duk yakan zo a cikin hudubarsa idan wani dalili ya bujiro sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ainihin wato jan hankali a cikin hudubarsa musamman idan abin jan hankali ya shigo cikin hudubar inda muka ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ja hankalin sahabbai akan taimakawa wasu mabukata da suka shigo masallaci ranar Juma'a sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata har roƙon ruwa yayi yana cikin hudubar ranar Juma'a sannan mimbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matattakala ne guda uku Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dogara akan sanda ko baka idan zai yi huduba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna tsakanin hudubobin guda biyu da zama wanda yake sassauka sannan sai ya tashi ya kawo huduba ta biyu da ya gama huduba ta biyu sai kuma a tada iqama sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada sallah annabi yayi umarni da matsawa kusa da liman kaga zuwa da wuri kenan da yin shiru lokacin huduba ya bada labari cewa wanda ana cikin huduba yaga abokinsa yana magana ya cewa abokin nasa kayi shiru ana yin huduba to yayi lagau ma'ana yayi magana marar amfani Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin nafulfulin bayan sallar Juma'a amma a gida yana yin sallar raka'a biyu bayan sallar Juma'a in ya koma gida wanda nan muka tattauna cewa akwai umarni na ayi sallar raka'a hudu bayan Juma'a to anan sai muka ce idan mutum a gida zai koma yayi su raka'a biyu zai yi in kuma a masallaci ne zai yi raka'a hudu kamar yanda hadithan suke nuna to bayan nan mun shiga kuma koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da abin da ya shafi sallar Idi inda muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar Idin babbar sallah da karamar sallah duka yana fita ne zuwa filin Idi ba a cikin ƙwariyar masallaci yake yin sallar Idi ba ba a taba samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallar Idi ba a masallaci sai sau daya lokacin da aka yi ruwan sama to shi kuma wannan hadithin hadisi ne wanda yake mai rauni bai inganta ba hadithin da ya nuna annabi ya taba yin sallar Idi a cikin masallaci wannan hadithin bai tabbata ba yana cikin sunan Abi Dawud to sai dai abinda satin da ya gabata muka ce za mu karkare ko za mu kara tattaunawa shine halaccin yin sallar Idi a cikin masallaci in akwai uzuri tunda mun ji Annabi dai sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallar Idi ba a cikin masallaci to yanzu idan yanayin da muke ciki wani lokaci sai ga musamman babbar sallah ta kan shigo lokacin damuna to wani lokaci za ga gashi za a tada sallah ga kuma hadari ya hadu to idan ruwan sama ya fara sauka a iya shiga masallaci ayi sallar Idi ko kuma sai dai ayi a waje a filin Idi din inda zai zamto sai dai ruwan ya ainihin wato duki mutane Imam An-Nawawi ya ruwaito ijma'in malamai kamar yanda ya zo a cikin Al-Majmu mujalladi na 5 shafi na 5 halaccin yin sallar Idi a cikin masallaci in akwai uzuri uzurin kamar ruwan sama kamar tsananin zafin rana kamar tsoro da makamantan haka dan haka malamai sun ce ana iya yin sallar Idi duk da cewa asalinta ba a cikin masallaci yake ba Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa masallacinsa shine mai daraja ta biyu a duniya amma ba taba samu yayi sallar Idi a cikin masallacin ba yakan fita daga cikin masallacin ya koma can musalla yayi sallar Idi an ruwaito cewa sayyidina Ali wata rana an gaya masa cewa ga masu rauni da kuma makafi waɗanda ba masu gani ba ga su can a cikin masallaci ko za ka daure kai sallar Idi a masallaci ya ce a idan na yi haka na saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda su masu uzuri ne zan tura musu wani liman ya yi musu sallar a cikin masallaci ya jagorance su sallar amma babu maganar yin sallar Idi a cikin masallaci sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanya mafi kyawun tufafinsa yana kuma cin ainihin wato dabino kafin fita sallar Idin karamar sallah yana kuma cin su mara amma Idin babbar sallah baya cin abinci har sai ya dawo daga masallacin Idi sai ya ci daga naman layyarsa sannan Annabi yana yin wankan sallar Idi sai imamu Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim kai Al-Imam Ibn Al-Qayyim sai ya ce amma fa in hadithin yin wankan ya inganta sai ya ce a ciki an samu hadithai guda biyu masu rauni gaskiya babu wani hadithi da ya inganta ya abinda na duba ya sani na wanda aka nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wankan Idi amma bin da ya tabbata shine Abdullahi dan Umar yana yin wankan Idi amma hadithan da suka zo game da wankan Idi ba su da inganci kamar yanda yanzu ma akwai hadithai guda biyu wanda malam yayi isharar zuwa gare su na farkon Ibn Majah a cikin Iqamatus Salah, na biyu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma, wato Sheikh Nasiruddin Albani ya rauna na shi raunanawa mai tsanani a cikin Sunan Ibn Majah. Hadithi na biyu kuma Ibn Majah shi ma ya ruwaito shi daga hadithin Al-Faqih Ibn Sa'ad, shi ma Albani ya ce wannan hadithin ƙarya ne. Da haka shi ma abinda malamai suka ce wankan idi mustahabbi ne, tunda ya tabbata Abdullahi dan Umar didda wato sahabi ne mai tsananin makalkalewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata yana yin wankan idi. To tunda yana yin wankan idi, kamar ba zai rasa wani tushe ko wata makama da ya samu har ya zamto yana yin wankan idi ba, duk da cewa babu wani hadithi karara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacce game da wankan idi. Ina fata an gane. To insha Allah za mu tashi kan gabar da malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata Eid al-Fitr, ko alal muallif rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru salata Eid al-Fitr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jinkirta idin karamar sallah, wa yuajjilu al-adha, yana kuma gaggauta idin babbar sallah, wa kana ibn Umar, Abdullahi dan Umar ya kasance ma'a shiddatittiba'ihi li sunnah, tare da tsananin bin sunnarsa ga Annabi, wato sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju, baya fitowa a idin babbar sallah, hatta tatlu'a ash-shamsu, har sai rana ta fito, wa yukabbiru, yana yin kabarbari min baitihi, tun daga gida, ila al-musalla, har zuwa filin idi. Kaga wannan nuna sallar karamar sallah, tunda babu wata ibada ko wata hidima da ake yi bayan sakowa daga idi, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta ta a ita, wato bayan gari ya waye karfe 8:30 ya danganta. Amma idin babbar sallah, tunda kaga akwai layya, akwai wannan dan takaitaccen azumi da mutum in yayi zai je yanka dabbarsa ta layya ya ci daga cikin naman layyar, to Annabi yana gaggautar da ainihin wato ita sallar idin babbar sallah kenan. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama idan taha ila al-musalla, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya isa filin idi, akhadha fi salati, yana kama sallah ne kawai, bi gairi adhanin wala iqamatin, ba tare da kiran sallah ba, ba tare da ta da iqama ba, wala qauli as-salatu jami'a, ko fadin as-salatu jami'a ba a yi. Akwai kamar in ana ruwa, kamar salatul khusuf, ana yin amfani da wannan lafazin na as-salatu jami'a, ai ahdiru lis-salati fi hali kauniha jami'a, ai zata jama'a, shi ake nufi da as-salatu jami'a, ai bi ma'ana ahdiru lis-sala fi hali kauniha jami'a, shine ma'ana as-salatu jami'a. To ba a yin kiran sallah, ba a tada iqama, ba a fadin as-salatu jami'a. Walam yakun huwa wala ashabuhu yusalluna idhan tahaw ila al-musalla, Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa, Annabi bai kasance ba da shi da sahabbansa suna yin wata sallar nafila idan sun iso masallacin idi, la qablaha wala ba'daha, ko gabanin sallar idi ko bayan sallar idi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito kawai zai je kawai sai a tada a ce a daidaita sahu, Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai zai fara sallar idi, zai fara kabbara ne, ba kiran sallah, ba iqama, ba nafila kafin sallar idin, babu nafila bayan sallar idi. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Idayn, hadithi na 989, hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yadda. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama yabda'u bis salati qabla al khutba, sannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fara yin sallar idi ne kafin khutba, ba kamar sallar juma'a ba da sai an gabatar da sallar khutba sannan ayi sallah, ita sallar idi sai an fara yin sallar sannan sai ayi khutba. Fa yusalli rak'atayn, sannan sai sallaci raka'o'i biyu, yukabbiru fil ula sab'an mutawaliyatan,
wato kab wato raka'a farko yana yin kabbara bakwai ajiri bi takbiratul ihrami didda kabbara harama, ma'ana banda kabbara harama yana yin kabbarori guda nawa, shida. In an hada da kabbara harama kabbarori guda bakwai ajiri baina kulli takbirataini saktatan yasira, tsakanin kowace kabbara da yar uwata akwai dan shiru na dan takaitaccen lokaci. Allahu akbar, Allahu akbar, da kaka ji an ce mutawaliya ka, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah a Allahu akbar, kila kafin nan ma mun suma sun ce Allahu akbar, Allahu akbar, yana dan yin shiru kadan kafin ya tafi kabbara ta gaba. Walam yuhfaz anhu dhikrun muayyanun, ba a ruwaito ba a haddato wani zikiri ayyananne ba da yake yi bayan yayi kabbara kafin yayi kabbara ta gaba. Baina takbirat, tsakanin waɗannan kabarbarin babu wani zikiri da aka ambato aka ruwaito ko wata addu'a da za a ce in an yi kabbara farko ga zikiri ko addu'a da za a fada kafin a fadi kabbara ta biyu, ba a ruwaito haka ba. Walakin dhukira an ibn mas'udin, sai dai an ambata an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud annahu qala, yace yahmadullaha wa yuthni alayhi wa yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana ibn umar yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Wannan hadithin hadithi ne wanda al-Walid bin Uqba, al-Walid ibn Uqba, wata rana Walid bin Uqba ya shigo masallaci, yana shigowa masallaci sai ya tarar da Abdullahi dan Mas'ud da Huzaifa da Abu Musa al-Ash'ari duk suna cikin masallaci. Sai Walidu yake cewa qad hadara fa kaifa asna wa ma, wato qad hadara al-Eid, ga lokacin sallar Eid yayi, tayi, yaya ya kamata in yi? Sai Ibn Mas'ud yake ce masa, idan kai kabbara farko sai ka yi godiya ga Allah, ka ce alhamdulillah, ka yi yabo ga Allah da kirari ga Allah, ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ka yi kabbara ta gaba. In ka yi kabbara ta gaba din, shi ma sai ka yi wa Allah godiya, ka yi wa Allah yabo da kirari, ka yi wa annabi salati, sannan sai ka yi kabbara ta gaba. Kaga wannan kamar shi Abdullahi dan Mas'ud ya fassara waccan saktatan yasira din daga wani abu da mutum zai faɗa maimakon ya yi gum, to zai yi ainihin wato godiya ga Allah da yabo ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan sai kira sai kabbara ta gaba. Ina fata an gane. Wannan hadisi Imam Tabarani ya ruwaito shi, kuma hadisi ne wanda yake sahihi, kuma Albani ya fitar da shi a cikin Al-Irwa da waninsa. Sannan wa kana ibn Umar yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira, Abdullahi dan Umar ya tabbata yana daga hannu tare da kowace kabbara. Ka san kana da zabi, ko idan kai daga hannu a kabbara farko Allahu akbar, sai ka maida hannunka sai ka rike. In za a yi ta biyu ba sai ka daga hannu ba, Allahu akbar, sai kawai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, sai ka ce Allahu akbar, har a yi adadin kabbarbarin guda bakwai a raka'a farko ko guda biyar a raka'a ta biyu. Amma shi Abdullahi dan Umar ya tabbata duk kabbara yana ne yana daga hannu. Allahu akbar, sai ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, yana yi din yana daga hannu. Da haka in ka daga hannu din kana da salaf akan daga hannu din. Abdullahi dan Umar yana daga hannunsa tare da kowace kabbara. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza atamma takbira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya cika waɗannan kabarbari guda bakwai a raka'a farko, akhadha fil qira'ati, sai ya kama karatu, fa qara'a fil ula al fatiha, sai ya karanta fatiha a raka'a farko, thumma qaf, sannan sai ya karanta qaf wal qur'anil majid, wa fi thaniya, a raka'a ta biyu bayan fatiha sai ya karanta iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al qamar. Wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin salatul idayn, hadithi na 891, hadithin Abi Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, yake cewa wa rubbama qara'a fihi ma bisabbih wal ghashiya, sau da yawa yakan karanta sabbih isma rabbikal a'la bayan fatiha kenan a kabbara far a raka'a farko, sannan hal ataka hadithul ghashiya, yana karantata bayan fatiha a rak'a ta biyu. Wani lokaci ya karanta qaf da iqtaraba, wani lokaci kuma ya karanta sabbih da kuma suratul ghashiya. Walam yasihha anhu ghayru dhalik, wannan hakan bai inganta ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana bai inganta cewa yana karanta wasu surori ba ba waɗannan da kaje an ambata. Ina fata an gane. Koma cikin Muslim a cikin Aljumu'a ya kawo wannan hadithin na sabbih isma rabbikal a'la da ghashiya, hadithi na 878, hadithin An-Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma. Fa'idha faraga min al-qira'a, idan manzon Allah ya gama karatu sallallahu alaihi wasallam, kabbara, sai ya kabbara wa raka'a, sai ya tafi ruku. Thumma yukabbiru fi thaniya, sannan yana yin kabar bari a raka'a ta biyu, khamsan, kabbar bari guda biyar mutawaliyatan ajiri. Thumma akhadha fil qira'a, sannan sai ya kama karatu. Fa'idhan sarafa, idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama ya juyo, qama, sai annabi ya miƙe, muqabilan nasa, ya fuskanci mutane, wahum julusun ala sufufihim, suna zauna a sahunsu, fayaizuhum, ya yi musu gargadi da wa'azi, wa ya'muruhum, ya umarce su, wa yanhahum, ya kuma hane su, wa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu, idan kuma yana so ya aika wata rindinar yaki, wani bangare na rindinar yaki zuwa wani yanki, to kuma sai ya aika. Shine wa in kana yuridu an yaqta'a, ay yuridu an yursila jayshan kenan. An gane ko? Shine an yaqta'a ba'than, ay an yursila jayshan. Idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin a wannan sallar zai aika wata rindinar yaki, qata'ahu ay arsalahu, aw ya amura bi shay'in, ko kuma yana so ya umarci wasu daga cikin sahabbai wani abu, amara bihi, sai ya umarni da wannan abun. Walam yakun hunaka minbarun, a lokacin babu minbari, wa innama kana yakhutubu ala al-ard, manzon Allah a lokacin yana yin khutuba ne a ƙasa, ba akan minbari ba, sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Idayn, hadithi na 956, Imam Muslim a cikin Salatul Idayn, hadithi na 889, hadithin Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Wa amma qawluhu fi hadithin fi sahihain, amma fadin sa a wani hadithin da yazo cikin Bukhari da Muslim, thumma nazala fa atan nisaa ila akhirih, fala'allahu kana yaqumu ala makanin murtafi'in. Wani zai ce to to ai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama yi wa maza huduba, sai kuma ya sauko, sai ya tafi inda mata suke, su ma sai ya musu wa'azi. To kuma an ce ba munbari, daga kan me yake saukowa kenan? An fahimta ko? Tunda a lokacin ba amsa kowa irin wannan loud speaker wanda yayi magana, maza za su ji, mata su ma suna can baya za su ji. To idan yayi wa maza hudubar, yayi musu gargadi da wa'azi na ranar Idi, yakan sauko, sai kuma ya gangara inda mata suke, nan ma sai ya tsaya ya musu wa'azi da fadakarwa kamar yanda yayi wa maza, dan wa'azin ya zamto ya game kowa da kowa. To wannan saukowa da aka ce annabi yana yi, ya tafi wajen mata har zuwa ƙarshen hadithin, to shi kuma ya zamu iya fahimta. Sai Ibn al-Qayyim ya ce fala'allahu kana yaqumu ala makanin murtafi'in, watakila yana tsayuwa ne a wani guri mai tudu, tunda ba munbari a gurin, tunda munbarin ma kaga yana cikin masallaci, nan kuma ba masallaci bane, musalla ce. Da haka sai zai fa'idantar da mu, yakan hau dan wani abu mai tudu, ko wani dan bulo, ko wani dan tudun rairayi, ko wani guri wanda yake da dan tudu, inda zai zamto in zai tafi wajen mata, sai ya sauko daga wannan tudun, sannan sai ya tafi wajen su. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Idayn, hadithi na 961 da hadithi na 978, Imam Muslim a cikin Salatul Idayn, hadithi na 885, shi ma ya ruwaito shi hadithin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma. Wa amma minbarul Madina, amma munbarin Madina, fa awwalu man akhrajahu Marwan bin al-Hakam, farkon wanda ya fara fito da munbarin masallaci a kai shi, ainihin musalla wajen sallar idi, to farkon wanda ya fara fito da shi shine Marwan bin al-Hakam lokacin yana gwamna. Fa ankara alai, kuma Abu Sa'id al-Khudri yayi masa inkari. Abu Sa'id al-Khudri yayi masa inkari kaman yanda hadithi yazo daga Abu Sa'id al-Khudri yake cewa akhraja Marwan al-minbar fi yawm al-Eid fi yawm Eidin. Marwan bin al-Hakam shi ya fara fito da munbari ranar Idi. Fa bada'a bil khutba, kuma shine wanda ya fara yin hutuba qabala salati kafin a tada sallah. Maimakon ai sallah sannan ai hutuba, to Marwan bin al-Hakam sai ya zamto saboda ya lura kaman mutane ba sa tsayawa su saurari hutuba, da an idar da sallah sai mutane yawanci sai su watse ba tare da sun ji sakon su na shekara da za a fada musu ba. To sai shi lokacin a fiqihunsa, duk da cewa ya saba da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mai da shi ainihin wato sai yayi hudubar, kaga dole da sai kaji hudubar kenan, tunda ba za a yi sallar ba sai an yi ta, da haka sai yayi hudubar. In yayi hudubar sannan sai a tada sallah. To wannan abu da Marwan bin al-Hakam yayi na fito da munbari waje da kuma fara yin hudubar sannan ainihin wato sallar Idi, faqama rajulun, sai wani mutum ya tashi, an ce Abu Mas'ud ne, Abu Mas'ud shine wanda ya tashi. Faqala, yace ya Marwan, yace ya kai Marwan, khalafta sunna, ka saba da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kasantuwarka na shugaba ba za ka saba sunna bi maka shuru ba, da ka sani ka saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akhrajta al-minbar, ka fito da minbari, fi yawmi Eid, fi yawmi Eidin, a ranar Eid, wa lam yakun yukhraju fihi, kuma bai kasance ana fito da shi ba shi munbarin nan a cikin ranar Eid. Wa bada'ta bil khutba, sannan ka zo ka fara yi wa mutane hutuba qabala salati kafin sallah. Fa qala Abu Sa'id, Abu Sa'id al-Khudri yana zauna abun ya faru, sai ya ce man hadha, waye yake wannan maganan ne? Fa qalu, sai aka ce da shi ai fulan wani ne, fulan ibn fulan wani ne, a wata ruwaya an ce Abu Mas'ud ne, sai aka ce masa wani ne dan wani ko kuma Abu Mas'ud ne, sai ya ce amma hadha faqad qada ma alayhi, yace amma wannan wanda ya maganar ya sauke wajibin da ke kansa, shugaba yayi kuma ko kare yayi wannan kuma ya rage nasa, ya canza a maida munbari a daina fito da shi, sannan ya mayar da tsarin yanda yake ci gaba da yin sallah, sannan yayi huduba ya rage kuma shawara tasa shi ainihin Marwan bin al-Hakam. Amma wannan wanda ya tashi yayi inkarin wannan saba wa sunnar, ya sauke haƙinsa. Na fata an gane, kaga wannan yana nuna maka cewa ba a kai ba wani munbari a cikin sallar Idi da ake fito da shi daga masallaci a kai shi, munbari yana cikin masallaci. Farkon wanda ya fara haka Marwan, shi ma kuma yi masa inkari. Mafhum? Fa ankara alai, wa amma minbarul labn wattin, amma munbarin wato al-labn wattin, ai munbari na bulo da siminti, ko kuma kace bulan wato munbarin ainihin wato attin wal labn, danyar kasa da yumbu a hada ai munbari, ba irin wanda ake yi na katako ba, ko a sassaka wani abu a yi shi. Fa awwalu man banahu, farkon wanda ya fara gina irin wannan munbarin wanda za a gan shi a irin masallatanmu na da na cikin na khamsu salawat, ala ga dan munbarin da ake hawa a kira sallah, ko duk da yake ba munbari bane a cikin masallaci, dan wannan manara din ta waje, to farkon wanda ya fara irin wannan ginin a matsayin munbari shine Kathir bin Salt. Kathir bin Salt shine farkon wanda ya fara wannan fi imarati Marwan al-Madina, lokacin da Marwan bin al-Hakam yana shugabanci yana gwamna a garin Madina. Wa rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam liman shahida al-eid an yajlisa lil khutba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sassauci liman shahida al-eid, ga wanda ya halarci sallar Eid, an yajlisa lil khutbati, ya zauna ya saurari hutuba, wa an yadhhab, ko ya tafi sa. Annabi ya bada dama, idan mutum ya ga cewa ba yana da wani uzuri ba zai tsaya sauraron hutuba ba, an bashi dama zai iya tafiya. In kuma mutum ya tsaya, to nurun ala nur. Shine warakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam liman shahida al-eid an yajlisa lil khutbati wa an yadhhaba, yana da zabin ko ya zauna ya saurari hudu ba ko ya tafi. Wa rakhasa lahum idha waqa'a al-'eid yawm al-jum'a, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al-umma sassauci idan idi ya fado ranar juma'a, gashi ranar juma'a kuma ranar idi, an yajtazi'u bi salati al-'eid an al-jum'a, zasu iya wadatuwa, zasu iya isuwa da iya sallar idi ba sai sun je juma'a ba. Wani lokaci za ka idi guda biyu ya haɗu, ko ana samun haka, yau juma'a ce kuma ranar idi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka samu irin wannan rana idi guda biyu ya haɗu, to idan mutum ya je idi da safe, to da rana kawai sai ya salla azhar ɗinsa a gida ba sai ya zo sallar juma'a ba. Duk da a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa samun haka, ya ce to wanda ya ga dama ya zo ne yanzu muka yi sallar idi da shi ba sai ya zo juma'a ba, amma mu za mu haɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu za mu yi juma'a, ma'ana za mu yi sallar idi kuma za mu yi sallar juma'a. Kaga shi liman dama ba shi da wannan zabin, ko shi zai yi sallar idi kuma shi zai sallar juma'a, to kaga shi ba shi da ma zabin cewa ya zo sallar idi ya ki zuwa sallar juma'a, domin tana iya yiwa a samu wani ya je idi kuma zai zo juma'a. To in sun zo juma'a ba liman waye zai sallah kenan? Ina fata an gane. To shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu za mu hada duka, ma'ana za mu yi idi kuma za mu yi sallar juma'a. Kaga duk wanda ya hada haka zai samu ladan ya je idi kuma ladan ya zo sallar juma'a. Musamman mutanen mu za ka ga ana da wannan kokarin, in ya hadu ranakun guda biyu da wahala, kaga an yi ruko da rukusa din, an fi yin ruko da azima din, za ka ga mutum ya yi kwaɗayin ya je can ɗin tunda ba fiye samun haduwar tasu ba. Wannan ya haɗu, to sai mutum ya je idi da safe, sannan kuma da rana ya fito ya tafi sallar juma'a. Wannan hadithi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Salah hadithi na 1073, haka Ibn Majah a cikin Iqamatus Salah hadithi na 1311, hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yukhalifu at-tariqa yawm al-eid, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana saba hanya ranar idi, ma'ana in yaje ta wata hanyar, to in zai dawo kuma sai ya dawo ta wata hanyar daban, yana saba hanya. Ina fata an gane. Da haka mutum shi ma yana cikin sunna, wannan hanyar ta yi shaida cewa ta nan kataka ka je sallar idi. Ɗaya hanyar da ka zagayo ta bayan gidanka ita ma ta shaida cewa ka je sallar, ka dawo daga sallar idi ta wannan hanyar. Da haka akwai hikima mai tarin yawa, wurare su ma za su zamto suna ɗaukan hotonka lokacin da kake ibada, da haka za su taya ka ba da shaida a gaban Allah ranar tashin alkiyama, ko? Yawwa, kaga yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha, to kaga za ta ba da lakasa, za ta ba da labari game da me ya faru a kanta. To kaga za ta ce ai ka hau kanta ka yi sallah, ka hau kanta ka je masallaci, ta kanta ka biyo ka dawo daga masallaci. Da haka akwai hikima ta ainihin wato saba hanya din, domin ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana saba hanya. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Idain hadithi na 986, hadithin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda. Wa ruwiya annahu kana yukabbiru min salati al-fajr yawm arafah ila al-asr min akhir ayyam at-tashriq. An ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin kabarbari tun daga asuba din ranar arfa har zuwa la'asar din ƙarshen ranakun yanyane. Ina fatan gane. Idan aka ce alfujir din ranar arfa, to zai fara kabarbari Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Zai fara wannan tun daga alfujir din ranar arfa, zai yi alfujir din ranar arfa, kaga daren sallah kenan, an gane ko? To zai yi wannan, za a wayi gari ranar sallah, zai ci gaba da wannan kabarbarin bayan salloli, washe gari 11 ga wata, washe gari 12 ga wata, ayyamu tashrik kenan, har zuwa 13 ga watan ainihin wato Zulhijja, zai ci gaba da waɗannan kabarbari, su ake kira ayyamut tashriq, ranakun ainihin at-tashriq, yanyane da ake yanyana nama, ko? To to wannan su ake kira da ayyamu tashriq yanayin wannan kabarbarin ga kabarbarin mun karanta su Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan hadithin ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf a kitab salatul eidain wato babun at-takbir min ayyumin huwa ila ayyi sa'a daga yaushe za a fara zuwa wani lokaci za a gama haka ya kawo babun a cikin al-musannaf shi ibnu abi shayba kenan ka duba mujalladi na 2 shafi na 72 ko kuma raqam na 3 amma wannan magana mauqufiya ce wato ga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa sanaduhu sahihun ma'ana wannan kabarbarin sun inganta zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya tabbata shi yana yin waɗannan kabarbari din daga kaga ba hadisi bane marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kadan daga cikin abinda malai tsakuro a takeice game da abinda ya danganci sallar idi faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi salatil khusuf fasalin da zai gaya mana koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam game da sallar kisfewar rana akwai salatul khusufil qamar da kuma salatul khusufish shams amma daga cikin abinda malamai suka ce ake bambantawa al khusub bil kha wato ha sabe mai ruwa kenan in kaga an rubuta shi da ha sabe mai ruwa malan ka san ha sabe mai ruwa ko yawa mala abubakar ka san ha sabe mai ruwa kai makaranta a lo kenan yawa to idan da ha sabe mai ruwa ne to kuna ka sani kuma bayanin mai za a yi maka na'am shine ay kha kha'un wato wa kha wani lokaci za ga an sa khusub bil kha wannan shine kisfewar wata amma al khusub bil kaf shi kuma wannan kisfewar rana to kisfewar rana ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa rana ta yi zazzabi din nan ko to za mu ji me idan aka samu kai cikin irin wannan yanayi rana ta yi kusufi menene karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'umma game da kusufi shamsi dan su yi addu'a ainihin wato a samu yayewa daga cikin wannan matsala walamma kusifati shams a lokacin da rana ta yi kusufi خرج صلى الله عليه وسلم الى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه منزل الله صلى الله عليه وسلم sai ya fito zuwa masallaci a gaggauce a furgice yana jan kwarjallansa wa kana kusufuha fi awwalin nahar kuma kisfewar ranan nan ya faru ne a farkon rana kamar irin farkon hantsi din nan kamar rana ta fito irin karfe 8 karfe 9 kawai sai aka ga gari ya koma baki kirin an shiga cikin duhu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya fito daga gida zuwa masallaci da gaggawa kuma cikin afurgice yana jan izar wato rida yana jan mayafinsa sallallahu alaihi wasallam ala miqdari rumhayn wato bayan farkon hantsi ta wato fitowar rana gwargwadon mashi biyu aw thalathatin ko gwargwadon mashi uku min dulu'iha daga hudowar rana ma'ana rana bata dade da hudowa ba ta hudo gwargwadon mashi biyu ko tsawon mashi uku sai kuma aka ga ta samu kusufi ta kisfe fataqaddama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gaba fa salla raka'atayn sai ya salla raka'a biyu qara'a fil ula bil fatiha a raka'a farko ya karanta Fatiha wa suratin dawila da doguwar sura wajahara bil qira'ati kuma yayi karatu ne a bayyane thumma raka'a sannan manzo Allah yayi ruku'u fa atala ruku'a yayi doguwar ruku'u da ba a saba gani yana irin wannan ruku'un ba thumma rafa'a sannan sai manzo Allah ya dago daga ruku'u yanda aka saba yin sallah an dago daga ruku'u sai a tafi ina sujada to ita salatul kusufi ba haka bane sai annabi ya kuma bayan ya dago fa adalal qiyama sai ya kuma yin doguwar tsayuwa wato yayi karatu mai tsawo a tsaye wa huwa dunal qiyamil awwal amma bai kai dadewa tsayuwa farko ba wa qala lamma rafa'a ra'sahu kuma lokacin da ya dago kansa ya ce minar ruku'i daga ruku'u ya ce sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kaga kai duk kaga mu shirin sujada za a tafi thumma akhadha fil qira'a kaga ya ce sami'allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd a sallah ta yau da kullun da aka saba sujada za a tafi to annabi sallallahu alaihi wasallam thumma akhadha fil qira'a sai kuma yayi kama karatu ثم ركع سنن يي ركوع فاطال الركوع يي دوغور ركوع وهو دون الركوع الاول اما بي كاي دديوار ركوع فرقو با ثم سجد سنن باين يا دغو دغ ركوع نبيو سي النبي صلى الله عليه وسلم يتف سجدا فاطال السجود يي دوغور سجدا ثم فعل في الاخرى مثل ما فعل في الاولى a raka'a ta biyu ita ma yayi ta haka kamar yanda ya raka'a farko ma'ana kowace raka'a an yi ruku'u nawa nawa biyu raka'a farko an yi ruku'un farko bayan dogon karatu aka dago aka sake yin dogon karatu aka koma ruku'u na biyu da aka dago sannan aka tafi sujada sujada kuma biyin nan yanda aka saba haka yayi sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta biyu ma yayi haka فاستكمل في الركعتين اربع ركوعات اركعوي بيو sai ya cika rakoi biyu amma da ruku'i hudu wa arba'a sajadatin da kuma sujada hudu raka'a biyu akai amma ruku'u hudu sujada ma guda hudu kamar yanda aka sani wa ra'a fi salatihi tilkal jannata wan nar a wannan sallar ta salatul khusufi shams da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam a wannan sallar yaga aljanna da wuta wasu sun ce wani irin gani gani na ilimi da bujurowa abun a zuciya ko gani na ra'ayil ayn malamai suka ce gani kuru-kuru su sauran jama'a da ake sallar da su ba wanda ya gani amma annabi sallallahu alaihi wasallam yaga aljanna kuru-kuru yana salla salatul khusuf haka yaga wuta kuru-kuru yana salatul khusuf wa hamma an ya'khudha unqudan min aljanna har annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin ya tsunko dodo guda ko kace nono guda na aiba ko nono guda na inibi ko nono guda na dabino irin wato abin nan dinnan guda ya so ya tsunko shi ya dako min aljannati daga aljanna kaga ya ganta aljanna kuru-kuru dan har ashabban a lokacin akwai lokacin da aka ga yayi haka ya mika hannu kuma sai aka ga ya dawo baya akwai kuma inda aka ga ma ya ja da baya haka an gane ko to duk wannan yana nuna cewa malamai suka ce kuru-kuru yaga aljanna kuma kuru-kuru yaga wata yaga wuta fayuriyahum iyyahu wa ra'a ahla al'azab fin nar fara amra'atan takhdishuha hirratun rabatatha hatta matat ju'an wa 'atasha a wannan fayuriyahum iyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ainihin wato wannan iyya wato wannan dodon dabina har yace da sun ci tuguma da duniya ta tashi domin ka'idar shine ba a cin abin aljanna sai an shiga aljanna ita kuma aljanna ba za a shiga ba sai bayan mutuwa an gane ko to bayan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a ahlul azab a wannan sallar kaga sallah ce mai tsawo akai a wannan sallar kuma yaga wadanda ake musu azaba finnari a wuta anan ne ma fara amra'atan ya hango wata mace takdushuha hirra wata kyanwa ko mage tana ta yagunta tana ta yakushinta rabatatha wannan magen daure ta tai hatta matat ju'an wa 'atasha har sai da wannan ainihin wato kyanwa ta mutu saboda yunwa da kishirwa wara'a amr bin malik a wannan ainihin wato wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yaga amru bin luhai al-khuzai wanda ake kira amru bin malik wanda ake masa alkunya da abu thumama shine farkon wanda ya shigo da bautar gumaka cikin ainihin wato garin Makka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan amru bin malik ya jurru am'ahu finnar yana jan hanjin cikin sa a wuta wa kana awwala man gayyara dina ibrahim wannan amru bin luhai al-khuzai shine farkon wanda ya kirkiro bid'ar bautar wani Allah a cikin garin Makka. Shine farkon wanda ya canza addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. Wara'a fiha sariqal hajj yu'adhab. Haka Annabi ya ga barawan alhazai ana yi masa azaba. Me yankewa alhazai guziri, me yankewa alhazai aljihu, me satar kayan alhazai a garin Makka. Annabi ya ce shi ma har shi sai da aka nuna masa shi ana yi masa azaba. Thumma sarafa fa khataba khutbatan baligha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya sallama, da ya sallama sai ya juyo ya kalli sahabbai. Fa khataba khutbatan baligha, yayi wata irin hudba mai ratsa jiki mai cike da fasaha da balaga. Farawal Imam Ahmad, Imam Ahmad ya yi ruwaya annahu lamma sallama, cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama, hamid Allah wa athna alai, ya yabi Allah ya kuma gode wa Allah, wa shahida Allah ilaha illa Allah, yayi shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wa shahida annahu abduhu wa rasulu, kuma ya shaida shi bawan Allah ne manzansa ne. Thumma qala, sannan manzo Allah ya ce ayyuhan nas, ya ku mutane, un shidukum billah, ina hada ku da girman Allah, ina yi muku magiya da sunan Allah. In kuntum ta'lamuna anni qassartu an shay'in min tablighi risalati rabbi, in har kuna da masaniyar na rage wani abu daga isar da manzancin ubangiji na, lama akhbartumuni, ai bi ma'ana Allah takhbir, Allah akhbartumuni, me zai hana ku bani labarin zalika, wannan abu. In har kuna da masaniyar akwai wani abu cikin sakon da ubangiji ya aiko ni da shi, akwai abin da na rage, to me zai hana ku labarta mun shi? Faqama rijalu, wasu mutane suka tashi, faqalu, suka ce nashhadu, mu shaida ne, mun shaida annaka qad ballagta risalati rabbik, haqiqa ka gama isar da sakonnin ubangijinka, wa nasahta li ummatik, ka gama yi wa al'ummaka nasiha, wa qadaita alladhi alayka, ka sauke duk abin da Allah ya dora maka. Thumma qala, sanna annabi yace amma ba'du, bayan haka, fa inna rijalan yaz'umuna, to magana kusufi shams ta shigo kenan, sai yace wasu mutane suna riya, anna kusufa hadhihi shams, kispewar wannan rana din, wa kusufa hadhal qamar, da kispewar wannan watan, wa zawala hadhihi nujumi am matali'iha, da kuma gushewar taurari daga mahudarsu, limauti rijalin uzama, akwai wannan da suke riya faruwar hakan, wai hakan yana faruwa saboda mutuwar wasu manyan mutane, min ahalil ardi, daga mutanen duniya, akwai wadanda suke ganin duk sanda kaga rana ta yi irin haka, ko wata ko taurari, to alama ce ta wani babban mutum ya mutu. Wa innahum qad kadhabu, kuma hakika ƙarya suke, ƙarya ne ba gaskiya bane. Walakinnaha ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala, sai dai kisfewar rana ko kisfewar wata, wannan wasu ayoyi ne daga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya'tabiru biha ibadu, wanda bayinsa suna yin izina da irin waɗannan ayoyi din. Fa yanzuru, Allah yakan kawo waɗannan ayoyin dan ya ga man yahduthu lahum minhum tauba, suwane ne waɗanda za su tuba lahu daga wannan ayar da suka gani. Waymullah, manzo Allah ya ce na rantse da Allah, laqad ra'aytu, haqiqa na gani, munzu qumtu, tunda na tsaya anan muna wannan sallar, ma antum laquhu, abin didda za ku hade da shi, min amri dunyakum wa akhiratikum, game da al'amarin da ya shafi duniyan ku da lamarin da ya shafi lahira ku, anan da nake tsaye duk sai da aka nuna mun. Wa innahu, yanda al'amarin yake, wallahi na rantse da Allah, la taqumu sa'a, alqiyama ba za ta tashi ba, hatta yakhruju 30 kadhaban, har sai an samu putattu tatattun maƙaryata 30 sun bayyana. Akhiruhum, na ƙarshen su al'awaru dajjal, shine mai ido ɗaya din nan dujal, mamsuhul aynil yusra, wanda aka shafe idansa na hagu, ka annaha aynu abi yahya, idan sa yayi kama da idan abiya haya li shaykhin hina izin min al-ansar, wato annabi ya kamanta shi da wani tsoho a wannan lokacin cikin mutanen Madina, wanda bainahu wa baina hujrati Aisha radiyallahu anha, wannan dattijan ko tsohon yana tsakanin annabi da ɗakin na Aisha, yace idan dujal wannan wanda yake mara da kyan yayi kama da idan abiya haya, wa innahu mata ya kharuju, to sai dai shi dujal din yaushe zai bayyana, au qala mata ya kharuju, ko cewa yaushe zai fito, fa saufa yaz'umu annahu Allah, kuma idan ya bayyana zai ce shi Allah ne, fa man amana bihi, duk wanda yayi imani da shi, wasaddaqahu ya gaskata shi, wattaba'ahu ya bi shi, lam yanfa'ahu salihun min amalihi salafa, duk aikin da yayi wanda ya shude ba zai amfane shi ba, duk sallar da azumin da ibadar da mutum yayi na baya in dai har ya gaskata yayi imani da dujal, to aikin sa ya rushe. Wa man kafara bihi, wanda ko ya kafirce da dujal, wa kadhabahu, ko wa kadhabahu ya ƙaryata shi, lam yu'aqab bi sayyi'in min amalihi salafa, ba za a yi masa uquba ba saboda aikin da yayi marar kyau da ya gabata, ma'ana an yafe masa tunda yayi wannan jarumta, Allah ya taimake shi bai imani da dujal ba. Wa innahu sayadhharu 'ala al-ard kulliha, kuma zai yi nasarar shiga ko ina a duniya, illa al-haram, amma banda harami, wa baitul maqdis, banda baitul maqdis qudus. Wa innahu yahduru al-mu'minina fi baitul maqdis, zai yahsuru al-mu'minina, kuma in ya shigo zai datse mu'minai a baitul maqdis, ya hana su fitowa, ya hana su abin nan. Fa yuzalzaluna zilzalan shadida, za a girgiza mu'minai a imanin su girgiza mai tsanani, thumma yuhlikuhu Allahu azza wa jal wa junudahu, sannan daga bisani sai Allah ya halakar da dujal da shi da rundunarsa, hatta inna jizmal ha'idi, har tushiya, wato tushe na al-ha'idi danga, ko kuma al-ha'idi lambu, wato inda aka kewaye lambu, au qala asl al-ha'idi, ko kuma tushen lambu, wato inda aka zagaye lambu, au asl shajara, ko har tushen bushiya, tushiya ta bushiya, la yunadi, za ta yi kira, ya muslim, ko ya mumin, ta ce ya kai mumini, ya muslim, ya kai musulmi, haza yahudiyun, ga ba yahudi nan ya kuya a bayana, au qala, ko kuma bushiya za ta ce haza kafirun, ga wani kafiri nan, fata'ala faqatulhu, zo ka kashe shi, walan yakuna dhalika, hakan ba zai faru ba, hatta tarau umurakum, hatta tarau umuran yatafaqama bainakum sha'nuha fi anfusikum, har sai lokacin da za ku ga al'amura sun ƙara munana da girmama a cikin zukatanku, wa tas'aluna bainakum, wa hal kana nabiyyukum dhakara lakum minha dhikra, wa tas'aluna bainakum, za ku dinga tambayar tsakaninku, ku dinga tambayar junanku, hal kana nabiyyukum, shin wai annabinku zakara lakum min hadhikiran, dama ya ambaci wani abu na irin wannan abun da kuke gani a yanzu, wa hatta tazula jibalun amaratibha, bala'i da musiba zai kai ya kawo har duwatsu za su dinga gushewa daga matabbatar su inda suke, thumma ala ithri ko athari zalikal qabdu, to daga bayan haka kuma za a karbaran mutane, ma'ana alamomin tashin alkiyama kenan. Wannan hadisin da'ifi ne, na san lokaci yayi ko yawa, wannan hadisin da'ifi ne, shi yasa ne ta jansa dan kada ayi bayani lokacin hadisin yake shiga. Hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 5 shafi na 16 a raqam na 2054, Imam Abu Dawud shi ma ya rawaito shi mukhtasaran a takaice a cikin As-Sala, hadisi na 1184, hadithin Samura bin Jundub radiyallahu an wa da'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud, Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud. To insha Allah sai mu tsaya akan nan, in akwai wasu abubuwa da zamu tsakura a ciki, to a darasin gaba insha Allah sai a shigar da shi. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban har insha Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin. Alaykum assalam. Salam.
Na'am.